Faslun, wannan fasali ne da zai yi magana a kan sallah. Lissalati lmafruḍati sab'atu ahwalin. Sallah tana da halaye guda bakwai. Tu'adda alaiha da ake so ka yi ta a kansu. Arba'atun minha, hali hudu alal wujubi dole ne. Wa thalathatun uku alal istihbabi mustahabbi ne. Fallati alal wujubi, halaye hudu wajibai ga su kamar haka. Awwaluha alqiyam, idan zakai sallah tsaye bi gairi istinadin ba ta da ka jingina bayan ka zakuwa. Idan baka da lafiya kana iya yi tsaye amma sai ka jingina kar ka fadi. Thumma alqiyam, sai kai sallah tsaye bi istinadin kana mai jingina bayan ka ga bango ko ginshiki. Idan baka iya sallah tsaye ba jingina, baka iya sallah tsaye da jingina, summal julusu, sai kai sallah a zaune bi ghairi istinadi amma kakka jingina. Idan baka iya yi sai ka jingina, summal julusu, sai kai sallah a zaune bi istinadi kana mai jingina bayan ka. Fattartibu, gerantawa, baina hadhihi al-arba'ati, a cikin wannan hali hudu, alal wujubi dole ne, idza qadara ala halatin minha, idan yana iya guda. Wanda ke iya sallah daga jingine, in ya jingina, to ba a yadda ya yi ta zaune ba jingina ba, sai dai ya yi ta tsaye ba jingina, in bai iyawa ya yi ta tsaye da jingina, in bai iyawa ya yi ta zaune ba jingina, in bai iyawa ya yi ta zaune da jingina. Yace wannan hali hudu dole ne, idza qadara ala halatin minha, in yana da iko akan hali guda. Wa salla bi halatin, yayi sallah da halin da yake dunaha ba shi ba. Wanda ka iya sallah tsaye da jingina, to idan ya yi ta da zaune, to wannan batsalar salatu ku sallar shi ta bace. Wa thalithatu, hali uku, allati ala al-istihbab, wanda yake mustahabbi ne, hiya an yusalli al-ajizu anis salati, hiya an yusalli al-ajizu an hadhihi al-thalathati al-madhkura. Wanda bai iya sallah tsaye ba jingina, bai iya sallah tsaye da jingina, bai iya yin ta zaune ba jingina, bai iya yin ta zaune da jingina, to sai a kwantar da shi. Idan an kwantar da shi ala jambihil aymani, sai a kwantar da shi kan tsagin jikin shi na dama. In bai iyawa saboda yana da maruru ne, summa ala al-aysari, sai a kwantar da shi tsagin hagu. In shi ma na akwai maruru, summa ala zahrihi, sai a kwantar da shi rairan saman baya na idanu ne na kallon sama. Bayan khalafa, idan ya saba fit salatati, a uku innan yana iya salla a gefen dama sai ya gefen hagu, ko yana iya yi a gefen hagu sai ya yi ta a rigingine. Lam tabtul salatu, salla ba ta bace ba. Wal istinadu, jingina, allazi tabtul bihi salatul qadiri ala tarkihi, wanda sallar mai iko akan shi take bace, huwa allazi yasqutu bi sukutihi, abinda yake ka jingina gare kwarai da zai fadi za ku fadi tare, to shine abba asu. Ma'ana kasa akwai sanda mutum zai zo sallah yana wajen ginshiki sai dan jingina baya, amma da alamun in yaji ginshiki zai fadi sai mazai jayi, to wannan ba koyi. Amma kai mugun ya jingina da ka kwanta da zai yi kasa kasa za ku, to shi an baya da su. Wallazi yasqutu, wanda zai iya faduwa bi sukutihi, in ya fadi. Wa in kana la yasqutu bi sukutihi, idan ko idan abinda ka jingina bai faduwa, baka faduwa in ya fadi, fa huwa makruhun, to ka aikata karahiya. Wa amman nafilatu, amma nafila, fa yajuzu lil qadiri ala al qiyami, ya halatta ga bai iya tashi tsaye, an yusalliya hajalisan, yayi ta a zaune, amma wala hu nisfu ajri al qaimi, za a bashi rabin ladan wanda yayi ta tsaye. Wa yajuzu an yadkhula hajalisan, ya halatta mutun ya shiga sallah daga zaune, wa yaqumu ba'da zalika, in ya huta ya miƙe. Aw yadkhula qa'iman, ko ya shige ta da tsaye, wa yajlisu, sai ya zauna ba'da zalika bayan haka. Illa an yadkhulaha, sai in ya shige ta bi niyyatil qiyami, da niyyar tsaye zai yi ta, fa yamtali julusuhu ba'da zalika, to bai halatta ya zauna ba. Alhamdulillah. Sai a shi mawdu'i.